Daruruwan jama'a ne yana ci gaba da ficewa daga karamar hukumar Onhaji Ebema ta jihar Imo, inda ambaliyar ruwa ta lalata sama da gidaje 2000 da gonaki da dama yan kwanakin nan da suka wuce. Ambaliyar ruwan dai ta shafi wasu garuruwa 15 ne dake bangaren Abace ke na karamar hukumar, wani al'amarin dake wakana bayan wata fashewar da ta lakume rayukan mutum 100 a yankin kimanin wata 6 da suka gabata. Mr. Morris Obonna, wani ɗan asalin karamar hukumar Onhaji Ebema, inda barazanar ambaliyar ruwan ke ci gaba da raba mutane da gidajensu, ya yi tsokaci kan halin da ake ciki.
Those affected communities are no longer living in their domain. They are taking shelter in some areas.
Yace waɗanda suke wuraren da lamarin ya shafa sun bar wurarensu sun nemi mafaka a wasu wurare inda wasu mutane ke taimaka musu. Na ji cewa hukumomi sun ce za su kawo mana ɗauki, amma har yanzu ba mu ga wani ɗauki ba. Wasu sun rasa dukiyoyi kuma yanzu suna rayuwa ne daga wasu abubuwan da mutane suke ba su. Ko da yake shugaban sashen gudanarwa na hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA, Mr. Ifani Innaji ya ce suna ƙara zurfafa tunani wajen shawo kan matsalar. Hukumar dai tana ɗaukar mataki don tallafawa waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa. Yace hukumar ta amince da bada wasu kayan tallafi don rage tasirin ambaliyar ruwan akan waɗanda ta shafa. Al'amarin ya raba mutane da dama da muhallansu. Abinda ake bukata shine samar musu kayan abinci kamar su shinkafa, wake, garin kwaki da kuma wasu sinadaran da na iya rage tsananin abin da ya faru. Mr. Ifani Najide ya ƙara da cewa hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA ta ƙuduri aniyar ci gaba da yin nazari kan yadda za a dakile ambaliyar ruwa a faɗin Najeriya. Ya kuma ce gwamnatin tarayya ta buƙaci hukumar ta kiyasta gonaki da amfanin gona da kuma tasirin ambaliyar ruwan akan manoman yankin, ta kuma fitar da jerin mutanen da al'amarin ya shafa don tallafa musu wajen maido da abin da suka rasa sakamakon ambaliyar ruwan. Yanzu bayanai na cewa kimanin mutum 3000 ne sun riga sun fice daga yankin, yayin da ana nan ana jira ga wace sahihiyar rawa hukumomi za su taka wajen gaggauta kawo wa al'ummomin da wannan al'amari ya shafa ɗauki mai ɗorewa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.